Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a wannan rana ta Juma'a a cikin wani sabon shirin na daga malamanmu. Ishin da mukan kasancewa tare da malamin namu wato Sheikh Dr. Yusuf Ali, babban limamin masallacin Juma'a dake unguwar gidan maza a yankin karamar hukumar Kumbotso, inda mukan dauko al'amura daban-daban da suka shafi rayuwar al'ummar musulmi a yau da gobe. Duka dai da fatan waɗanda suke na gyara, Allah subhanahu wataala ya ba mu iko na gyara, waɗanda suke na daidai kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon dorewa kai. Karma kallah a madadin masu sauraron mu, mun ne maka barka da zuwa a wannan mako.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kaman yadda aka ji, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Za mu ci gaba da bayani ne da kokarin lalubowa da zakulowa irin abubuwan da za su kyautatawa al'ummar wannan lokaci, wato rayuwar su, musamman ta samun irin abin da mutum zai kasance ya kai bakinsa cikin sauki da shi da iyalansa da dukkan waɗanda ya kasance suke a ƙarƙashinsa, da kuma idan ya zama cewa yana cikin bashi, me zai yi Allah subhanahu wataala dandanan ya sauƙaƙa masa, Allah ya biya masa wannan bashi ba tare da ya fito rana ya tozarta ba. Saboda hali ne muke ciki a yanzu, wanda lallai sai mu koma ga Allah subhanahu wataala. Ya kamata mutane su san cewa suna fada Ubangiji, suna da wanda ya kasance mai jibintar lamarinsu ga baki daya. Idan ya kasance sun samu tangarda a wajen wani halitta ko abubuwa sun yi musu tsanani, to akwai wanda ya kasance shi ya halicce su kuma ya tanadar musu mafita a dukkan halin da za su shiga na kunci ko na rashin wadata ko na bacin rai ko na bakin ciki ko na matsuwa ko na bashi. Allah ta'ala shi ne wanda ya tanadar musu da mafita. Yana cewa ma min dabbatin fil ardi illa allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin, kamar yadda yake a farkon suratul Hudin. Babu wani abu da yake a bayan ƙasa, wani mai rai da yake tafiya a bayan ƙasa, ko mutum ko dabbobi ko kwari ko tsuntsaye ko aljini ko menene wanda yake a bayan ƙasa ko a cikin ƙasa, ko da mun nawa ne cikin ƙasa. Allah ta'ala ya ce ya dauki nauyin, shi ne zai arzuta wannan. Wajibi ne a kansa a duk halin da kake. Allah ta'ala ya kaddara arzikinka, kuma zai ciyar da kai, zai shayar da kai, kowane ne kai. To saboda haka ya kamata mutane su san fa suna da irin wannan Ubangijin, duk abinda ya same su su fara kai kuka gare shi. Ai, akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda wani kunci ya same shi, duk wanda wata bukata ta same shi, duk wanda wata damuwa ta same shi, idan ya fara gayawa Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya gayawa kowa, to insha Allah Allah sai ya gaggauta yi masa maganin wannan halin da ya shiga. Mutane su koyi gayawa Allah bukatunsu tun farko, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in wani abu ya same ka sai ka fara gaya wa wani, kafin ka gaya masa ka fara gaya wa wani halitta, to tankar fa ka kai karar Allah ne gurin wannan. Idan mutum ya shiga talauci kuma sai yake yawo yana maula yana gaya mutane, yau na tashi bani da kaza an yi min haihuwa ko ina so zan yi tafiya ko kuma a'a ina so zan biyawa yara makaranta ko ina so zan kaza yana yawo yana gaya mutane to Allah yakan dauki wannan kaman kana kai karasa ne ya gaza kana cewa Allah ya ki maka saboda ka koma wajen waninsa kana kaiwa kara amma duk abin da ya same ka sai ka fara gaya wa Allah Allah ina so ka taimake ni ko ga matata da ciki ko ga zan yi aure ko ga tafiya ta same ni ta sada zumunci ko kuma gashi a zan biya wa ƴaƴana makaranta ko kuma abinci na ya kare ko gashi ba tufan da zan rika sawa mu da can sanda muke tsangaya wanda har yanzu waɗanda suke cin tsangaya da waɗanda suka sha wutar makaranta duk abin da suke nema duk abin da suka shiga to akwai addu'ar da za a yi akwai addu'a ta neman tufa akwai addu'a ta neman budurwa akwai addu'a ta neman bazawara ko duk abin da kake nema akwai shi kundin malamai yanzu a cikin ki da irin waɗannan komai aka shiga Allah ake komawa to saboda haka duk lokacin da aka ce ka shiga cikin wani hali ka koma ga Allah kafin ka gaya wa kowa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shi ku dama duk abin da yake faɗa daga Allah ne subhanahu wataala wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyin yuha cewa inde ka komar da abin ga Allah da farko to shi kuma Allah subhanahu wataala dandanan zai gaggauta yayi maka wannan amma in ka kai wani karansa da farko to Allah ba ruwan sa sai kyale ka da kai da wannan din kuma ai shine mai bayarwa saboda ka ba zai biye wancan din maballantana ya baka ko kuma in ya baka ma shi zai hana ya baka tunda sai da ka fara saba masa tukunna to saboda haka wannan shine abin da muke so mu jawo hankalin mutanen wannan zamani a yanzu an tafi wani guri ana ganin cewa anan ne za a samu biyan bukata ko anan ne za a samu arziki ko anan ne za a samu yayewar bakin ciki an bar jaki ana bugun teki alhalin kuma shi Allah a kusa yake wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib idan suna tambayar ka game da dani inji Allah subhanahu wataala ya rasulullah to ina kusa bai ma ce ka ce ba a'a ina kusa ujibu da'awatad da'i idza da'an ina karɓar addu'ar masu addu'a sai duk wanda ya kira ni duk wanda ya roƙe ni ina amsa addu'arsa Allah ta'ala bai ce sai wani ba kowa bayi na yake kowa kuma bawansa ne to saboda haka wannan shine abin da muke kira ga mutane a halin yanzu a koma ga Allah subhanahu wataala duk abin da ya same ka Allah subhanahu wataala shine wanda zai yaye maka wannan yana da ikon haka duk wanda yake ganin akwai wani abu wanda idan ya shiga sai wani ne zai yaye masa ba Allah ba wannan mutum ya zama kafiri kenan saboda haka wani tashi na Imam Suyuti wanda ya kira shi da suna husulur rizq fi usulur rizq sai wato tushe asali na samun sauki a cikin kuma wato asali na ko tushe na arziki to haka ya kira littafin ya kasa ya kashi biyu kashi daya na abin da zaka faɗa kashi kuma daya na abin da zaka faɗa shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk Allah ta'ala ya hada shi da ni'ima sai ni'imar nan ta arziki ce ta lafiya ce to abin da ake nema gunsa shine ya yawaita cewa alhamdulillah ya gode wa Allah subhanahu wataala shi ce Allah na gode maka da kai min wannan ni'ima da ka bani wannan lafiya da ka bani wannan mata da ka bani wannan aiki da ka sa ni wannan jarraba da ka bani wannan makaranta din ni'ima ce wannan da ka sa na ci wannan zaɓe ko da na samu wannan matsayi ko da aka kai ni wannan ofis ko da na samu wannan amfanin gona to sai ka gode wa Allah ka ce Allah na gode maka kana faɗa kuma to sai ya ƙara maka fa wanda ko ya kasance zunubinsa ya yi yawa shi kuma sai ya nemi gafarar Allah ya ce astaghfirullah wanda kuma ya kasance arzikinsa ya yi ƙaranci ya shiga kuncin rayuwa kamar yadda galibi ake a wannan lokaci. Kuncin rayuwa babu abin, in kuma abin tsadatta yawa. To me ya kamata mutum yayi? Inji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yawaita la hawla wala quwwata illa billah, cewa duk wani abin da zan samu na alkhairi da wanda zan rasa duk sai da ikon Allah, sai da yardar Allah zan same shi. An ce Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah sun fitar da wani hadisi daga Ibn Abbas, yadda Allah ta tabbata a gare su, yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya lizimci istighfari, yake yawaita istighfari, me Allah ta'ala zai masa? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ja'ala Allahu laku min lahu min kulli dhikin farja, duk wani kunci da ya shiga to Allah ko zai kawo masa saukin wannan abin. Duk wata wahala da ya shiga Allah zai kawo masa hutu. Duk wani bakin ciki da ya shiga Allah zai yaye masa. Wa min kulli gammin makaraja, min kulli hammin, duk inda duk abin da ya shiga to Allah zai fito, zai kawo masa mafita. Kuma sannan uwa uba wayar zukuhu min haisu la yahtasib, ya kuma arzuta shi ta inda baya tsammani. Idan yana tsammanin da arzikinsa wani ne zai bashi, ko arzikinsa a gona zai samu, ko a ofis zai samu, ko a kantinsa, ko a wani guri, to sai Allah ya bashi arziki ta inda baya tsammani, inda duk zai manta da guraren da da yake tsammanin samun arzikin. Kamar yadda Ibn Abi Dunya shi kuma daga Asad dan Wada'a shi kuma yace Annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim, wanda ya faɗa haka sau 100 a kowace rana, lam yasibhu faqaran, lam yasibhu faqaran abadan, Allah ba zai shafe shi ko kuma talauci har abada ba zai shafe shi ba. Wata bukata da zai shiga cikin damuwa ba za ta same shi ba, wato kullum kenan zai zama cikin wadata. Abinda kawai mutum zai yi, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine la hawla wala quwwata illa billahi al-azim, kafa dai. Kuma alhamdulillah da dama mutane sun iya wannan, ba wanda za a ce musulmi ne amma bai iya la hawla wala quwwata illa billahi al-azim ba. Mun nake jawo hankali cewa abinda mutanen wannan zamani suka yi sakaci da shi kenan, wato rashin koyi da abubuwan da suka samu a wajen magabatansu, waɗanda suke zuwa tsangayu karatu, wanda a zamanin da nan kawai shi ne gurin samun karatun Alkur'ani tsangayu. Farkon abinda mutum idan aka kira shi, ko kuma idan mutum ya je tsangaya, abinda mutane suke nema a riƙa rubuta musu, mutum ya kan kama uwar ɗaki, uwar ɗakin nan kawai abin take bukata kawai a riƙa rubuta mata la hawla wala quwwata illa billah. Mutane ko da yaushe a cikin karanta da rubuta la hawla wala quwwata illa billah suke, amma a yanzu wannan abin yayi sakaci, har ma ana cewa saboda abin ya zama ruwan dare har ma karin magana ake, ana cewa kare da kudin su sai ya kai sha la hawla, kare da kudin su sai a rubuta masa la hawla ya sha, wato abin har ya zama ana kafa irin wannan abin nan. Amma yanzu an daina wannan, saboda haka ya kamata mutane su koma irin koyarwa ta magabata, sai a koma rayuwa irin tasu, rayuwar kwanciyar hankali, rayuwa ta arziki da wadata, rayuwar farin ciki. Kuma wani hadisi kuma na Abu Ubaid shi kuma da aka fitar da shi akan a cikin falla ta Alkur'ani da Al-Haris dan Usama da kuma Abu Ya'la a Musnadihi, a wani littafin sa Musnad da Ibn Mardawashi a cikin tafsirin sa da Baihaqi Sha'abul Iman daga Ibn Mas'ud da al-Tabata gari, yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya karanta iza waqa'atul waqi'a, kowane dare to har abada talauci ba zai same shi ba har abada ba zai kukan arziki kukan abin da zai ci ko ya sha ko wani abu na duniya ba kuma idan kan akwai surori waɗanda Allah ta'ala ya keɓe su su zama sanadiyar arziki sanadiyar samun arziki cikin sauki iza waka tana cikin su ita ce akan gaba sannan akwai wallayli iza yagsha akwai tabarakal ladhi bi yadihil mulk akwai ya ayyuhal muzammilu akwai wallayli to kuma yadda muka fara sannan akwai alam nashrah laka sadrak akwai kulliya akwai kuma kul a'udhu bi rabbil falaq wa'annan surori sune wanda Allah ta'ala yake tsance su dan su zama sanadiyar arziki kaman yadda aka samu a cikin hadisi kuma malamai suka gabatar da shi ga al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaman yadda yazo daga Anas dan Malik cewa idza waka sura ce ta wadata saboda haka ku karanta ta kuma ku sanar da ƴaƴanku shi ibnu mas'udin can wanda aka ce shi ya rawaito hadisin can na farko na idza waka lokacin da ajali ya zo masa sayyida Usman bin Affan a lokacin sa ne sai ya debo dukiya ya kawo masa ce gashi sai ya ce yaya khalifa ko amirul mu'minin kai shugaban mu'minai sarkin mu'minai za ka mun wannan dukiya a sandafa mutuwa zan yi me yasa baka bani tun ina da ƙarfi na da lafiya ba shi ana kawo maka ne aiko dan saboda za ka barwa iyalanka naga baka da komai a bar musu wannan sa rika amfani da shi suna juyawa bayan rayuwarka sai shi a ba na bukata ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu cewa idza waka sura ce ta wadata ni kuma na karantar da ƴaƴana kuma suna karanta saboda ka dauki dukiyar ka ba na so wannan yana ƙara ƙarfafawa kenan in hal ka dogara da irin waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace suna ƙara arziki suna ƙara wadata to insha Allah sun ishe ka ba sai wani ya taimake ka ba sai wani ya taimake ka da wani abu ba wa'annan sun ishe ka shi Allah subhanahu wataala shine zai turo wanda zai kasance yi maka wannan an ce akwai wani mutum wanda ya zama cewa ya shiga cikin talauci dukiyarsa ta kare ya rasa yadda zai saboda haka sai ya koma ga Allah subhanahu wataala ya tashi da garin su ya je wata ƙasa ya shiga wani masallaci yake gaya wa Allah subhanahu wataala bai gaya kowa ba bayan ya gama sai ya kwance su a masallaci da ya kwanta a masallaci sai ya ji ana tashin sa da ana tashin sa shikenan aka tashe shi sai wani mutum yace kai ne mai suna wane yace eh shine sai ya kawo dinari a 3000 ya bashi yace yanzu ne ina gida sai ya kasance ina bacci sai aka ce da ni a masallaci akwai wani bawon Allah da yake cikin talauci kuma ya shiga cikin bakin ciki na bashi da saboda ka dauki dinari 3000 ka kai masa saboda ka wannan mutum yace to nagode Allah ya saka da ahe yace ba ma wannan ba duk sanda ka shiga wani hali ga gidana ga adreshi na saboda haka ka zo sai ce ai sai sai ce a ina ta yaya za a yanzu gunka wanda dai na koma gare shi wanda ya turo ka ka kawo gun su zan sake komawa saboda ga wannan mutum ya biya bashin sa da dinari duk zaman duk bai fi dubu ba da man kudin da ake bin sa kuma ya ci gaba da juyawa kan wannan kan a ce haka wato ya zama babban mai arziki mai wadata a wannan lokacin to haka ne ya kasance an ce lokacin da yana da wata addu'a muhimmiyar gaske wacce idan mutum yana yi ba ma sai ka ce Allah ya min kaza ko wadata ni ku a'a dole duniyar za ta zo maka koda ba ka so koda kana gudun ta dole sai ta zo dole kuɗi sai ya zo dole dukiya sai ta zo daukaka sai ta zo mukamai sai sun zo ko ba ka su wannan ko ya faru ne lokacin da annabi Adam alaihi salam ya sako daga saman nan ya kuma sauka a filin farfajiyar wato Ka'aba wannan daki na Allah wanda yake a Makka da yazo shine sai ya salla raka'a biyu sai Allah ya kimsa masa wannan addu'a ya sanar da shi ita yaje yana cewa Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati fa qabal ma'azirati wa ta'lamu hajati fa adini su'uli wa ta'lamu fi nafsi faghfir li dhanbi Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lamu annahu lan yusibani illa ma kataftahu li wa ridai ma qadaita alayya wa qasamta alayya yana fadar wannan shine sai Allah ta'ala sai ya aiko mala'ika cewa ya kai annabi Adam an karbi tubarka sun cewa yayi zunubi ya ci itaciya to wannan shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya gafarta masa cewa an fadar wayannan kalmomi ya Adam an gafarta maka dukkanin zunubanka kuma babu wani wato fa'ida ita ce babu wani daga cikin ƴaƴanka ƴan Adam wanda zai zo kai ko aljini ne yazo daga bayan ka yazo shi yayi wannan addu'a ba wai sai a maka din ba indai yayi wannan addu'ar da kai Allah sai ya gafarta masa kuma Allah sai ya isar masa da dukkan abin da yake damun sa ma'ana ya warware masa kuma sannan ya kori duk wani shedan na aljinu ko na mutane wanda zai batar da shi ko zai dilmiyar da shi ko zai cutar da shi kuma sannan duk abin da ya sa hannu sai ya samu riba a kansa bayan wannan kuma har yanzu duniya za ta fuskanto shi wato dolanta tilas wa illam yuridha koda bai nifeta ba koda baya so wannan hadisi yana da shawahid da daman gaske daga hadisin Bureda wanda al-Imam al-Baihaqi wato ya fitar da shi ma'anar dai wannan hadisi shine mutum yana cewa ne ya Allah kai ne ka san abin da ke boye gare ni kuma ka san abin da yake fili saboda haka ka karbi uzurina kai ne ka san bukatuna ka bani abin da nake roƙonka kai ne ka san abin da yake cikin zuciyata na abubuwan da nake aikatawa ko nake riyawa to ina neman gafararka Allah ina roƙonka imani wanda zai gaure ya haɗe zuciyata kuma ina son yaqini wato sakankancewa da yadda wanda ya kasance na gaskiya yadda ta gaskiya har yasa na yadda akan cewa babu abin da zai same ni na bala'i sai abin da ka rubuta min ba abin da zai same ni na alheri sai rabona kuma ka sa ni yadda da abin da ka bani abin da ya faɗa kenan shi annabi Adam saboda duk wanda ya faɗi wannan insha Allah Allah subhanahu wataala kamar yadda yazo a cikin wannan hadisi Allah zai yaye masa duk abin da yake damun sa ya gafarta masa zunubansa ya kuma kare shi daga cuta irin ta shedanu sannan kuma ya zama duk abin da ya kama duk sana'ar da ya kama sai dai ya samu riba amma ba faduwa sannan kuma duniya ko yaki ko yaso sai ya same ta to wani kuma hadisi na al-Khatib ko da Abu Nu'aym a wata riwaya ta Malik da Dailami Hamsan bin Firdaus daga Sayyidina Ali ya fita Allah tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda yace a kowace rana sau 100 la ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin to wannan zai kasance sari ne gare shi daga talauci kuma samun haso ko kuma samun kwanciyar hankali daga wato kadaici na kabari wato abubuwa guda biyu ne ga samun arziki kuma sannan a cikin kabari ba zai zauna shishi kade idan mutun ya kaddara cewa za a je a yi rami a sanya shi a binne a taho kaga shi kade ne kenan a ciki ya rabu da kowa nasa ya rabu da kowane irin jin dadi to a wannan lokacin sai Allah ya kawo masa waɗanda za su riƙa ɗebe masa kewa ya mamanta da waɗanda ya baro din har zuwa kuma sanda za a yi tashin alkiyama saboda ka wannan addu'a la ilaha illallah la ilaha illallah al-maliku al-haqqu al-mubin mutum yana cewa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah shine al-malik sarki al-haq wato shine gaskiya kuma al-mubin shine wanda ya kasance ko bayyananne ko kuma wanda yake bayyana komai dan a gane shi wanda ya kasance na sharri a kauce masa na kuma alkhairi a yi shi wato al-mubin yana da cikin sunan Allah al-haqqu sunan Allah ne al-maliku sunan Allah ne Allahumma shi ma sunan Allah ne saboda ko wannan sunaye ne mutum yakan karanta su ina tsammanin ma a jikin kofar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a yanzu akwai wannan lafazin an rubuta shi da zinare kuma rubutu ba wai na zane ba kowace kalma zaka iya kamata zaka iya tabata a rubuta la ilaha illahu malikul haqqul mubin kuma aka ce Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin zaka iya karantawa daga nesa zaka iya shafa ma ka karanta to saboda haka wannan ba karamar kalma ce ba ba karamin zikiri bane saboda haka abubuwa guda biyu zai sabota maka a duniya ka zauna cikin kwanciyar hankali kuma ba kai ba talauci a kabari kuma ka samu waɗanda za su ɗebe makewa Imam Tabarani daga Ibn Mas'ud shi ma ya samu hadisi wanda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rubuta kul wanda ya karanta kul huwallahu ahad lokacin da yake shiga gidansa to wannan karatun da ya kore talauci kenan daga dukkanin waɗanda suke cikin wannan gida shi kansa idan da mata ne da matansa da ƴaƴansa kai koda waɗansu yaransa ne suke a gidan da waɗansu ƴan uwa to karanta kul huwallahu kawai a san da mutum zai shiga gida ya dawo daga tafiyar da yi to wannan yakan kore talauci ga dukkan waɗanda suke gidan kai ba ma waɗanda suke gidan kawai ba har ma makwabta haka mutum zai samu ladan taimakawa wani zai samu lada na agazawa wani da kuma cika wasiya ko bin wasiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan cewa a taimakawa ko kuma a kyautatawa makwabta to sannan kuma wani hadisin kuma wanda Ahmad bin Hanbal shi kuma ya fitar daga Ubay bin Ka'ab ya ce wani mutum ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wato ba ka gani cewa idan salati na da nake yi ga baki ɗayansa ya zama naka wato na baka yace to in ka kai haka to Allah kuwa zai biya maka dukkanin bukatunka na duniya da lahira wato salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yana zama yanke talauci talaucin duniya da lahira kuma sannan kuma samun kowace irin bukata mutum yake nema a duniya da kuma neman kare shi daga dukkan wani abinki na duniya da lahira wani hadisin ko riwayar ta ma bayyana waye shine dai Ubay bin nan bin Ka'ab wanda shine gwanin gwanaye na karatun Alkur'ani a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah subhanahu wataala har ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallama ya karanta masa Alkur'ani wato ya karanta masa lam yakun ladina kafaru saboda ka babban sahabi ne kwarai da gaske to shine wanda yake yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce ya Rasulullah shin yawan salatin nan nawa zan raba shi gida hudu sai na ba kashi daya wato kwata rubi sai manzo yace da shi kai da ku za ka kara da yafi amma na gode da dai za ka kara da yafi shi to ya rasulullah zan raba salatin da nake gida uku na ba kashi daya shi na gode amma da za ka kara da yafi shi to zan raba gida uku na baka kashi biyu ne kau da shi da za ka kara da yafi zan raba gida biyu in daure biyu na baka rabi shi da za ka kara dai da yafi shi to ya rasulullah duk salatin da nake yi na bar maka shi yawwa in ka kai haka to kuma za a isar maka dukkan abin da yake damunka a duniya da lahira saboda kowannan mutum ya dauka ya ishe shi samin wadata ta duniya da lahira da kuma kubuta daga dukkan wani kunci da zai shiga a duniya da lahira saboda haka yana da muhimmanci kwarai kuma ba a ce salatin nan sai siga kaza ba ba a san wanne irin salati Ubay ibn Ka'b ce ba salati dai na annabi ne ko cewa kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi shikenan ko Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ga salatai nan iri iri a imam wato wanda ya wallafi sayyidin sul asara tun a wannan zamani ce akwai siga daban-daban ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sun kai kamar guda 12,000 wanda abinda aka sani cewa yanzu in za a ce kirga sigogin salatai da mutane suke wallafa za a yi ai sai dai a ce fiye da 12,000,000 saboda haka a kowanne kai Allah subhanahu wataala zai karba kuma zai baka lada kuma in ka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama zai karba kuma sannan Allah ta'ala shi kuma ya kare maka dukkan abin da zai dame ka a duniya da lahira kuma ya yi maka dukkan abin da kake bukata a duniya da lahira wani hadisin kuma na Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wan yata'i umri Allah ka sanya yalwar arzikinka gare ni ta zama sai na tsufa ya zama sanda na tsufa kuma ya kasance mai kusan mutuwa wato ya kasance raina yayi kusan yankewa yayi kusan gushewa ma'ana mutum ya kasance a sanda yake da kuruciya yana da wadata amma yana kaunar kuma a ce sanda karfinsa ya kare sanda ba zai iya kazar-kazar ya nema ba saboda ya tsufa ko kuma abubuwa sun yawa ke kasance kuma arzikinsa a daidai wannan lokacin ya fi yawa saboda bukatunsa sun fi yawa yawa tsoho yana da karar cuce-cuce kuma an tare iyali har yanzu ba kaman sanda mutum yake matashi ko yana saurayi ila ba ma shi da aure ko matarsa daya ko ɗansa daya kuma sannan bai tara dangi bai tara jikoki ba kuma sannan ba a san shi da yawa ba to idan ya kasance arzikinsa ya tafi yadda yake yana yaro yana matashi to babu shakka sai shiga cikin wata kunkuncin rayuwar ya zama yadda yawan jama'arsa yake yawan bukatarsa kuma Allah ya bashi arziki kwatankwacin wannan to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kenan mu rika roka ya kasance duk sanda muke kara a shekaru mu kara zafafa roƙon Allah subhanahu wataala akan ya yawaita arzikin mu akan ya yalwata wato dukiyar mu
Allah alhamdulillah a madadin malamin namu da muka kasance da shi a wannan rana a Sheikh Dr. Yusuf Ali babban limamin masallacin Juma'a dake unguwar gidan maza a yankin Kalmar Kumar Kumbutsu a kan kallamu na godiya sosai sosai da wannan lokaci da aka kasance da mu
lima na gode kware da sai Allah ta'ala ya saka da alkhairi
a madadin ainihin shugaban shirin wato Ahmad Tijani Law Abubakar Haruna Galadanci da na gabatar nake ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu